sauri zan fara zan ce ne magana mai mana kuri
Tenumbo
Jagaba Harawa Ibola
President of Nigeria.
takawa.
I sit and with a tinubu.
I sit and with a tinubu tin shi da bawa.
Jagaba
Ahmad Bola in ji yanki Yarbawa. Gaba.